지기신인이살래기영원나나의원래나고바라안나자리래기무진기인나갈라시내지두니엔는데가봐야기산에린기나의구가와아래니내게당나봐니기chicken sababu ko mai seki turaru amai asiki samaniya wallahi baiki baiki sauci kin yi daban a cikin mata da bambanci in me kira ki da gindi yake bammaki shakuri min kiki zauna kiki kiki mulki buri na kullum na zamo a gefen ki na yi hidima a gare ki don ke bangamaki koyo an kai ce in fito aure ki dole na gaggauta in mi sadaki Allahu ya yi baiwa gare ki ne dole na yi faduwa kin nausa kin yi nisa ko ko in bude miki kalbi ki ganuwa dan Allah ki ji kaina 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 dan Allah ki ji kaina Kaina, kaina, kaina.